أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله دا مُشْكِي وانا مسلاتي عند مكي كراتو أئرون وانا رانا أتشكي لتاب أخلاق المصطفى وانا عبد الله وانا ربوتا الله يغفر تامشي الله يكيهزكي كبرينشي. Wannan shine darasinmu na bakwai yau 17 ko 18 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya zo daidai da 16 kenan ko 16 ga watan 2 shekara ta 2025. To a karatun da muka yi na wancan sati mun tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma sahabban shi kan cewa kada su isar da wani magana ko wani al'amari na sahabban shi zuwa gare shi sai dai al'amari na alkhairi. La tuballiguni an ashabi illa khairan fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimin sadri. Yana faɗa musu cewa ina so in fita daga cikin su ina da mai kubutacciyar kirji bana jin kowa a cikin zuciyana. To ta wannan wuraren muka tsaya da kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama kan yara baya yi musu tsawa sai dai in sun aikata abu na haram. To za mu tashi daga wannan wajen insha Allahu. Malam ya ce wa yusamma dawabuhu wa silahahu wa mata'ahu. Yana daga cikin wato ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan raɗa ma dabbobinsa suna. Hakan nan abin da ya kama na makaman shi da kuma sauran ma tarkace da kayayyakinsa yakan sa musu suna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da dawaki guda 7. Babban dokinsa da wanda ya fi shahara da shi shine wanda ake kiran shi Al-Kasb, sunan dokin kenan. To guda 5 a ciki duk ya sa musu suna. Ya sa musu suna, akwai Al-Kasbu, akwai Al-Murtajiz, akwai Al-Lahib, akwai Al-Lazaz, akwai Al-Zarbu. Duk wannan sunayen dawakai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wancan Al-Kasbu din nan akai shi ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Uhud da shi, sannan ya saye shi wajen ukiya 10 ne. To hakan nan kuma yana da alfadari. Yana da alfadari guda 2. Mun gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfadari guda 1, an bashi kyautan wannan alfadari din ne daga Askandar wanda aka hada mishi har da Mariyatul Qibtiyya, tana cikin abin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana kiranta Duldul sunan wannan alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyun kuma ana kiran shi Al-Kibba. Sannan hakan nan kuma yana da raƙuma har guda 4 din na hawa ne. Shi ɗaya wanda ya soma mallakanta ita ce Al-Qaswa'a, da ita ya yi hijira daga Makka zuwa garin Madina. Sannan yana da Al-Abya'a, yana da Ash-Shahaba'a da Al-Hada'a'a. Duk wannan sunaye ne na raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan yana da takubba guda 7. Wanda yake fita yaƙi da su yana da takubba guda 7. Wanda yake fita yaƙi da su kowanne shi ma ya sanya musu wato suna. Akwai Zulfiqarin da Al-Aun, shi ma sunan takobi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka yana da jaki guda 1, yana da jaki guda 1 din nashi ne. Sannan yana da majajjewa na yaƙi, majajjewa yana da guda 3. Sannan yana da rigan yaƙi, sulke kenan ko, yana da guda 5. Duk kaya ne wanda aka tattale su don yaƙi. Yana da kuma hulan yaƙi wanda ake sa ta na ƙarfe, yana da guda 3. So wannan duk ɗabi'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana karantar da mu domin mu sani mu ma mu ɗabi'anci da irin wannan ɗin. To wai san ma da wabahu wa silahahu, yana ambata yana sanya suna ma dabbobinsa. Wasilahu da kuma takubban shi, wa mata'ahu da sauran kayayyakin shi. Wala yanamu, baya yin bacci, illa iza da atul haja, ilan nomi sai dai idan baccin ne ya kama shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci sai in bacci ya zo mishi. Mun gane ko sai in baccin ne ya kama shi shine zai yi bacci, amma ba haka kawai mutum ya kishingide ya kama bacci ba ji ba gani. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan. Ai ya faɗa ma mana na Aisha a cikin wani hadisi cewa zuciyar shi na bacci amma idanuwansa ne suke bacci amma zuciyar shi ba ta bacci a wani hadisi. To baya yin bacci sai in baccin ne ya kama shi, kamar yanda baya cin abinci sai ya ji yunwa. Mun gane ko? In kuma zai ci abincin baya yi sai ya irin ƙoshi, cikakken ƙoshi din na hani'an kananin shi, a nan baya irin cin wannan abincin. Baya cin abinci sai in ya ji yunwa, baya bacci sai in bacci ya kama shi. Sannan in ya kwanta baccin kuma ba bacci ne da yake yi shi ma ya kwanta farkon dare har ƙarshen shi ba, a'a yakan tashi domin tahajjudi. Mun gane ko? Domin shi khussa, in ka je can cikin muktasar yana cewa abubuwan da aka keɓance annabi da yinsa wanda dole ne ya yi, to tahajjud yana ciki. Shi a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tahajjud wajibi ne a kan shi, mu kuma haƙƙinmu mustahabbi ne. To yana ɗaya daga cikin abinda aka keɓance annabi da shi tahajjud, yakan tashi can ƙarshen dare ya yi ta ganawa da mahaliccinsa yana yin nafilfili. Hakan nan kuma in zai ci abincin baya cin abinci irin yanda da yawa daga cikinmu suke yi, sai an ture, a'a, in ya ci abinci baya kaiwa ga sai ya ce ya ƙoshi sai ya bashi. Mun gane ko? Wallahi namu illa idza da'atu al-haja ila an-nawm. Bai namu sai yana yin baccin nan ala jambihil ayman, wato a gefen sashin jikinsa na dama, gairu mumtali al-badani. In kuma zai yi bacci baya cika cikinsa da abinci, min at-ta'ami wa shirabi, abinci ko abin sha. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bacci, to baya cin abinci cikin sai ya cika lokacin da zai yi bacci. Wala yatakhidhu furshatal murtafi'ati, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai riki furshi, wato abin nan gado murtafi'ati wanda yake mai na kawa na zamani ko kuma mai madaukaki ba, na alfahari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan. Arwaito Ummu Salma tana da cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce kuma ta ƙarshe a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta rasu. Ita ce ta ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta hijira yana shekara na 4, sannan ita kuma ta bar duniya hijira yana shekara na 62. Kaga ta dade sosai kenan a raye. To ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai shimfiɗan shi yanda ka san iyakacin fadin kabari haka yake. Mun gane ko? Iyakacin fadin kabari, to iyakacin shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Ai mun yi bayanin shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwanaki a nan bai wuce kamu ɗaya da take ɗaya ba, fadinsa kenan. Yawa, to ko da kabari ne in za a yi kada ya wuce fadin gabaki ɗaya, kada ya wuce kamu ɗaya da kuma take daya. Mun gane ko? To iyakacin shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, ba kamar yanda muka ce mutane sukan kwana yanzu an yi gadan aure ma sai a ce wai 6 by 6 za a yi, akwai 6 by 7 ma ko? Yawa, gari guda fa ya mamaye ko ina da ina, a sa gado a daki babu inda za a shimfiɗa da domin yin sallah. To da ɗakin da ya kasance babu inda za a yi sallah a cikin wannan ɗaki ya zama kabari. Mun gane ko? Dole ka nemi wani waje a cikin ɗakin ka wanda wannan waje shine wajen yin nafilfilinka. Ka sa wannan waje ya kasance shine wajen nafilfilinka, shine wajen ganawanka da mahaliccinka. Bayan mutane suna nan cikin bacci, kai kuma ka tashi kana ganawa da Allah. Yawa, kana kaiwa buƙatunka, kana roƙon shi. Waya ba ukhaddahu, yana sanya wato kuncinsa alal wisadati akan abin nan tulo. Waya namu Annabi sallallahu alaihi wasallam in fa zai yi bacci yana yin bacci a wala laila a farkon dare, waya qumu nisfahu, sai ya tashi a tsakiyar dare, hina yasihu diyaku, lokacin da zakara yake soma cara, domin zakara yake yana soma cara tun kafin alfijir ya fito, farkon caran zakara kenan. To a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi. kana ya hayi ya kasance yana yin tattalin at-taharata tsarkinsa wasiwaka da kuma aswakinsa domin aikin da yake so mai yi kenan daga tsarki sai aswaki sai kuma yayi alula shikenan sai ya shiga cikin salloli la yakillu zalika baya dora wato tattalin kayan shi kayan taharar shi da sauran shi ila khadimin zuwa ga wani mai masa hidima shi da kanshi yake yin sa illa lai daruratin sai inda akwai larura mun gane ko sha Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ayyukan kanshi da kanshi yawa sai dai inda akwai larurar da ba zai iya ba to sai kuma wani yayi masa har kasuwa dai yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa ai mun fadi cewa ya shiga ya sayi wando ko yawa ai shine can zaka ga Yahuda suna cewa mala hazal rasul me ya samu wannan manzo gashi yana cin abinci kuma yana tafiya har kasuwanni Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa yayi abin da ya dace yayi ya fita mun gane ko ba wai kaskanci bane a girma ne ma yau kaga gashi shugaban ka yana aiki yawa ka san ga inda yake samu to wannan girma ne mashi kanshi da gare ka da kuma sauran al'umma gabaki daya bai zaman toci ma zaune sai dai a kawo mishi ba wa kana ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaqudu baya zama fi baiti muslimin a daki wanda yake mai duhu hatta yuba Allahu bisrajin har sai an kunna fitila a ciki baya zama daki mai duhu sai dai kawai abinda yace in za a yi bacci a kashe wannan wuta din yace saboda wuta abokiyar gaban ku ne ya faɗi wannan wata rana da gobara ya tashi a cikin garin Madina da gidan wani sahabi yace in za ku yi bacci ku dinga kashe wayannan fitilu din yawa wa kazalika yafalu sahaba hakannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna aikatawa al-khulafa'ur rashidun wato wayannan khalifofi shiryayyu qalat ummu salma tace kana firashu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shimfidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi baiti a daki na nahwa mayuba ul insani fi qabri kwatankwacin abinda za a sanya mutum a cikin kabarin sa yanda shimfidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan wa kana ya kasance ya kula yana cewa idanintin in za ku yi bacci fa afi'u surujakum ko kashe wayannan fituluna ku fa inna nara aduwwan lakum domin wuta abokiyar gaban ku ne wa fi riwayatin cikin wata riwaya yana cewa la tatrukun nara kada ku bar wuta fi biyutikum a cikin dakunan ku yana tanamuna lokacin da za ku yi bacci wa kana ya kasance yakrahu yana kin mutun yayi bacci ala wajhin wato ya kifa ciki kenan fuskar sa ya kalli kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin wannan yana kin wannan ya hana mutun yayi bacci wato ya kifa ciki ba a son wannan bacci sai dai idan baccin ne ya kai ka ga haka ana son mutun zai yi bacci daga farko ya kwanta a gefan jikinsa na dama in dama ta samu ya sanya gadan shi yanda zai iya kwanciya ya fuskanci alƙibla mun gane ko kamar yanda za a sanya mutun a kabari haka ake son mutun ya kwanta mun gane ko yana mai fuskanta alƙibla in dama ta samu ɗakin sa zai yi warantin haka to yayi kokarin yanda wato gadan shi zai kasance kudu kudu da arewa yawa to yanzu kwanciya sai kwanta a gefan hannunsa na dama da inda ya kwanta a gefan hannunsa na dama ya fuskanci alƙibla yawa to haka ake so shine nan Ummu Salma take cewa ita Ummu Salma nan fa mijinta sahabi ne mijin Ummu Salma sahabi ne ya rasu kafin a dai ayi hijira a zo maka to kuma ta samu hadisin cewa duk wanda wata musiba ta same shi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya faɗa haka to sai Allah ya canza masa da abin da yafi wannan duk ana babu ya same ka to wannan ake so istirja'i kenan in an ce istirja'i shine kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka komar da komai zuwa ga Allah duk wanda yayi haka Allah zai canza masa abin nan da ya rasa da abin da yafi wannan din ba to lokacin da Abu Salma ya rasu sai ta yi wannan istirja'i din tace tunda ta ji ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ko ta yi za ta ga canjin da ya fi na Abu Salma ya rasu kafin hijira na komawa hijira aka yi hijira na sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ga kuwa nan sallallahu alaihi wasallam ya fi Abu Salma mun gane ko amma suna ita wato mace ce yar babbar gida kabilansu babban kabila ne kabilan Khuzaima a cikin dangi na Larabawa. To ya ta ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shimfiɗan shi a cikin na ne muke karatun ne وكان يكره النوم على وجهه كون على الوجه يكره النوم في الصبح sannan kuma ya yaki annam wato yaki wa jama'a yin bacci fi subhi bayan sallar asubahi da an sallar asubahi ka koma ka kwanta a ba a yin haka wa yaqulu yana cewa yaksimullahu arzaqal khalaika ma baina subhi wa dulu'i shamsi Allah yana raba arziki na halittu ga baki daya abinda ke tsakanin asubahi da kuma kudowar rana saboda haka ba a so kai bacci anan arwaito cewa da Allah ya madaukin sarki ya saukar ma mutanen Annabi Musa al-mann was-salwa an saukar musu al-mann was-salwa tsakanin al-fijr da fitowar rana to haka Allah yake raba arziki tsakanin al-fijr da fitowar rana a same ka a wannan lokacin ga wani abu da kake yi na kusantan Allah wa kana ya kasance yaqra'u yana karantawa inda naumi in zai kwanta yana karanta al-fatihata suratul fatiha wal ikhlas da kul huwallahu wal muawwazataini da kuma kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas wa yaqulu yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamzati shayatin wa an yahduruni yana yin wannan addu'a yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka da kalmomin ka cikakku daga fushinka da azabanka da sharrin bayi gaba daya da kuma wato hamzati shayatin wato girkici na shedanu kada su iso gare ni an yi haburuni kada su iso gare ni mun gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan addu'a din lokacin da zai kwanta ana son in zaki kwanta kai wannan addu'a din wani hadisi yana nuna cewa idan ka karanta fatiha da falaki da nas da kul huwallahu falaki nasi ayatul kursiyu mutun zai tofa a hannunsa ya shafa jikinsa gaba daya to sharri na shedan aljani ko na mutun to ba zai same shi ba kana cikin wannan wato kiyayewa na Allah har sai gari ya waye wala hadisi yana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani kafin ya kwanta to za a sanya mai gadi daga cikin mala'iku ya zo ya yi gadin sa har sai gari ya waye saboda haka yana da kyau kwanciyar ma in zaka yi ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai ma sai ka koyi wannan kwanciya din da kuma yanda yayi din Allah ya taimake mu ina ganin zamu tsaya anan sai mu tashi wa kana yahuzu ala birrul walidayni abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين